masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Make a show you love, make sure they might say no to me, corny, corny love. I wanna love you till the end of my life. Yeah, I'm so ready to put sunny, banana, yeah, but cheating. I'm so for the ladies in the world, baby, teaching us about. Make you give me love, make sure you love, make sure they might say no to me, corny, corny love. I wanna love you till the end of my life.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ya naku gurin an yi sallah lafiya barka da sallah
lafiya kalau wallahi barka ka dai
ni dai ban naji an yi sallah amma
baki gani a kasa ba
gani kuma sallah ce ta da ya kamata in gani a kasa na shirya sai dai kuma na ji shawar
kika ga komi a bushe ai sallar ba na kwatan kwacin irin ta bare ce ta corona
Allah ya kyauta Allah ya sa mu gaba wannan lamari
amin summa amin
To bari mu bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri da taya murna za mu fara da gaiso fata alheri da taya murna ga abokin aiki mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger domin karuwar da namiji da ya samu aka kuma rada mashi suna Ibrahim jiya Juma'a to Allah ya raya Ibro magaji kasan abokin aikin mu Yusuf yana da yaya mata wadda waɗanda ma suka yi aure yaya mata shi da wannan ne karan farko da ya samu magaji to Allah ya raya Ibro muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga sarkin namaran a karamar hukumar Kanam na jihar Plateau Nigeria wato Alhaji Isa Shehu shi ma ya samu karuwar da namiji
masha Allah
eh wanda aka rada ma suna Abdullahi shi ma magaji ne ya samu to Allah ya ba magaja
amin summa amin amin amin
yanzu kuma sai gaisuwar ta'aziya bari mu mika gaisuwar ta'aziya sashen Hausa ga abokiyar aikin mu wakilinmu a da magaram Tamal Abari domin rasuwar dan uwanta wanda ya rasu ranar sallah mamman Nasiru Alhaji Habu Mai Goro wanda ake cewa Falkawo malamin gandun daji a da magaram to Allah ya ji kan mamaci Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin kuma amin to sai kuma ta yi murna na daurin aure zuwa ga iyalan gidan Alhaji Idrisu Yakubu Kadavur Kwadan da kuma Alhaji Abubakar Idrisu Muti na auren ƴaƴansu Abubakar Sadiq Idris da kuma Aisha Idrisu Yakubu tata wanda za daura auren a ranar Juma'a mai zuwa wato ranar 30 ga wannan watan Yuli kenan za a yi a babban masallacin Juma'a dake birnin Abuja bayan haka kuma akwai liyafa da aka shirya wanda za a yi a zaurin taro na babban masallacin Abuja din to Allah ba da zaman lafiya kuma Allah ya nuna mana lokacin
amin kuma amin muta tare ba to bari mu shiga babin gaishe gaishen mu zamu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga mamman dan Fulani na binnin kwanni da mamman dan Doki da Habibu mai fanta da Salisu mai kaset a binnin Yamai da Usman dan Kano da Malam Ala Ba'are a Yamai da Mariyama magaji a Maradi sai Hassana Yakubu a kasar Mali da Lawali Jakadan Maradawa a Ivory Coast da Idi Kandiradi a kasar Libya Allah ya sa na faɗi wannan Kandiradi da Hamidu Kalala Buwa jihar Difa da mai nasara shugaban makarantar mai nasara a Difa da abban dan Ilela a fadar sarkin Ilela Umani gaisuwa zuwa ga al'ummar garin Gidigir da Albakaram da garin Malam da Kasamma a jihar Damagaran da fatar an yi sallah lafiya
to ni kuma ina da wasu yan gashi gaje ba masu yawa bane na abar ya huce da farko muna mika gaisuwar abar ya huce tare da gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Muhammadu Mai Goro Kwari da Alhaji Ibrahim Iro Breka Katsina da kuma Usman Bala First Bank a Kano to sai kuma Isyaku baban nan Kwari da kuma Alhaji Haruna Kwari Jimeta Yola Adamawa sai kuma Ali Tukur Ganza da Hajiya Habiba Abubakar Ainak Kaduna da Alhaji Aminu Muwa Rigasa a Kaduna da kuma Hajiya Hawwa Ibrahim FRCN Kaduna da kuma Alhaji Usman Hadija tsohon ma'aikacin FRCN a Kaduna da kuma Honorable Shehu Usman shi ma tsohon dan majalisa ne a majalisar jihar Adamawa.
To ni ma bari mika gaiso fata alheri ta abare huce zuwa ga Abdul Qadir Goro sai Professor Abdullahi Ribado da Aminu Magashi mai aiki a First Bank Abuja sai Hadiza Umar ta PRO NIT da Abuja da Alhaji Bello Mahmud Babura sarkin Fulanin Ja'in Dawa da Umar Liman dan Fulani gaisuwa a bare huce zuwa ga Zuliyadaini Sidimina Benin Kudu jihar Jigawa. Allah ya sa na faɗi wannan Sidimina.
Amin.
Ko Sidimina ne to Allah ya sa na faɗa daidai.
Gaisuwa
a bare huce zuwa ga Honorable Abdu Alukori da Aminu Kasti na Bamaina sai Alhaji Ahmadu mai katako a Birnin Kudu jihar Jigawa da Alhaji Dan Azumi mai shanu Mubi jihar Adamawa da fatar an tashi lafiya da kuma fatar an yi sallah lafiya.
Amin. Ko
kuma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka.
Haka yake.
A mujaburki nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ci gaba da mika gaisuwa ga shan sada zumunci.
Insha Allah.
Mai tona kai na baiwa zuciyata. Maka kai ne za ka miki tata. Zuciyana na begin ka, burina ne rindar ka. Kullum sirri zan baka, ina waya zan naka. Ta hayati. Ya habib ruhi. Ta hayati.
To dogon ma bakon da muka raka ya dawo ka san mako da ya shige mun yi bakon wannan fitaccen mawaki da aka fito
haka ne
na Music Man.
Music Man haka yake
wa mun koro hira kenan lokaci yayi halin nasa
haka yake.
Baraka ta tambaye shi kalubale da suke fuskanta a wannan a sana'a ta
masana'antar abin nan wake wake
haka. Wato kai ma ka san ka da yake sana'ar ka ce kai ma na san ba za ka rasa sanin kalubalen ba to bari dai aka ce waka ba
eh mu ji daga bakin shi shi ma in hada da dawa.
To kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakar da muke abu ne wanda har yanzu zamu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiyu ba. So wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu waɗanda suke sha'awan harkan waka su bar su yi saboda abu ne wanda za su iya sharing ɗan message ko su isar da sakonni ga al'umma.
Kine
sa ake yawan
muku kallon maruka
shin eto da kai waɗanda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama daya ba da kuma waɗanda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su danyi wa wani waka irin yabe shi da sauransu sai kuma ƙarshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu. So mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba.
Ba kai wa NPSA?
Eh ba mu yi amma da kai waɗanda idan muka yi wa maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba mu da issue.
Aure ina aure ne yake ana ai na siyasa me yasa baka da ra'ayi ba ku da ra'ayin
yin to kamar misali kamar wanda ya saba yin waka na dauran aure wato wanda ya saba taba wato fannin wakar soyayya to kin gan ba shi da basira ko kuma ilimin taba wato wakan yaban wani saboda kin gan fannin wakar soyayya dan fannin kuma yabo yake ga wani irin kai ne kaza in ba kai ba kaza da sauransu kai ne zaki menene irin abubuwan
iyawa ne kenan
iyawa ne saboda kalamai hada kalaman ne sai a hankali.
Ai na kike samun basira ta waka?
Eh to ina samun basirar waka wato akan abubuwan da suke faruwa a kewaye da ni. So ta hakan nake samun idea din waka. Okay, misali kamar misali a ce maybe ko na maybe na zauna da wani friend ina ko na zauna da wani sai na ji labarin akan maybe an yaudari wani to kuma sai na ga yanda aka yaudare shi bai kamata ba ko kuma ya kamata a isar da sakonni kuma mu isar da sakonni yanda misali da ko wanda shi ma yake fuskantar irin matsala maybe an yaudare shi an yi breaking din heart din sa so da ko yanda zamu iya shigar da waka wanda shi wancan din idan ya ji wakan zai dauka cewa ah kamar labarin sa ma ake yi to ta fannin haka kuma zai dan samu kwanciyar hankali nutsuwa a zuciyarsa in ya ganga shi a ce ma an san da labarin sa ma
so ta kire ra mana wata
okay ko da yaushe tunani na kanki wai yo zuciya ta na baki wai rabin raina ni na baki baby yo ko da yaushe fa kada ki bar ni baby ga kada ki sani na zubda hawa to shi kenan
to wannan wakai ba
eh to ba zan iya ce ga wanda na yi wa ba waka ne kawai da na duba akan shi wani ne yake matukar son wata kuma ita kuma ta ki ta irin ta so shi kamar yanda yake son ta kuma yake kokarin isar da sako zuwa gare ta cewa dan Allah ta taimaka ta waiwaye zuciyar ta gare shi kar ta sa shi ya zubda hawaye so
to me burin ka harka ta waka
eh to buri na ta harkan waka shine wato ya zaman to idan nayi waka na irin yayi tafurare da nisa wato irin ya kewaye fadin duniya inda mutane da dama za su san da ni kuma za su san cewa wato da kwai mai irin wannan basira
to a al'adar shirin da muka yi wa mawaki tafi
okay
ce mana bai ci ko ya mana amshi
okay
ko ya sha kai wanda ka zaba
okay
wasu sukan zabi shan kai amma kalilan ne
okay
to wanne ka zaba ya rera VOA waga amshi ko bai ci ko kuma ya sha kai duk wanda ya zaba da
ta eh to bari na rera VOA
ba za ka yadda ka sha kai
ah na ki na yadda okay voice of American, wow 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 wow, nace voice of American, VOA, nace voice of American, ku kunna radio, ku saurari voice of American.
A cikin wani shiri na a bari ya huce ne za a saka kuma mukan yi gaishe-gaishe in kana da wanda kake saka gaya za ka iya gaishe.
Okay, ina so na gaida matata wato mai suna Joyria Hassan Ibrahim da kuma ƴaƴana wato Safwan da Salim.
Ba za ka gaida iyaye ba?
Iyaye dai to ina gaida su duk da cewa Allah ya ji kansu. Eh banda su kuma ina gaida waɗanda suke sauraro da yanzu.
To ta ce mawakin namu har ba da wakan nan da ya rera mana ta murya Amurka ta godiya
ƙwarai da gaske.
To sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake mu rafta wani babu da wani.
Insha Allah.
Really going on, oh, yeah. Is this pain I'm feeling deep inside my head? Take a shot, Nisa. Baby girl, I swear now you will see you. Oh yeah, but only I get you. Baby girl, I swear you're such a mini Zuchi. So don't be out of Margarita. You're Margarita, my heart take away. You're in your little boy. Yeah, you come and be my little boy. Hey, hey.
Bangaren labarai kuma na goma
To
labari ne da muka samu daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Fataskum.
Okay.
To wai ai kuma da labari yace wai wani barawo ne ya fi
to
wani barawo ne tuke jakar wata bata zai gudu da ita sai ƴan sanda suka kama shi. Kenan da ƴan sanda suka kama shi akai yayi magana da aka kai shi ofishin ƴan sanda. Mutum barawo ya yi magana akai ta mishi tambayo irin da yadda ake nan charge office ya yi magana. To shi ke nan sai can sai komandan ƴan sandan ya shigo. Da ya shigo sai ya kafa ma mutumin ido bai ce mishi kala ba don ya ji abin da ake ciki. Ya kafa ma mutumin ido
za a yi chapter wurin nan.
Shi ke nan sai daga can sai komandan ya ce kai ku ban san waɗanne irin masu bincike ba ne ku da ganin wannan mutumin ai kun san cewa kurma ne.
Wajo
kuma ce magana kuna ganin kurma ne ai ni da ganin mun ido hidu muka ido hidu kudi da shi na san cewa kurma ne
ya gane kurma ne
na gane cewa kurma ne sai ya ce mishi kai tafi ka tafi dan to kai a ce kurma ne tuntun ana ta magana ya kyasa wai
ya haka
to sai ya ce mishi kai tafi ka tafi yi tafiyar ka shi ke nan
ta yi tashi
tura ya tashi sai gama hanyar kaka ya tafata cewa tuntun yana ji ba sa yi tuntun ba ba kurma mutum ya tafiye da muke da za ka kara tafke shi aka sa shi ba ya kasa wani sai Dauda ya ce wai idan kai ne wannan dan sandan nan mai neman tambayoyi kai sa'o'i kana magana ya ki ansawa ya zagaye
banje baya jin ko bai.
So na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka Tilas Mujabirki nan yanzu a madadin
Baba Yakubu Bakiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya
Arena, baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, kitty arena.
Ina da wanjaki magana, mai mutane a kamar da gana, ina da wata ƴar magana, dani da ke nake buƙatar mu tauna. Idan kina da buƙata wallo ba duwon a ina zaki zauna. Kinga kar ki ta baby gwara ki ta baby kar ki kuje ki dauki zuciyar ki ki bani kada na ke so da kai ke ma haka ki ke so ki gani.
Baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, baby kitty nake muradi, baby girl kitty arena, kitty arena.